daga baya sauran malamai.
Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda ya kaddara haɗuwarmu da saduwarmu a wannan wata karatara, a wannan makaranta ta reshen sabilul huda. Fatan Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya sa muka fara wannan zama lafiya, mu kare lafiya, kuma Allah ya tara mu aljanna firdausi ga baki daya. Insha Allah, a gurguje abinda zan mana nasiha, ne akan adabul isti'zan, latifan neman izini. To abinda ya kawo zamu faɗakar da wannan maudu'i, duba da irin rayuwar da muke yi a yau da gobe, na yayin da muka buƙaci shiga gidaje na 'yan uwa da maƙota, za ka ga muna shiga gidaje ba tare da kiyaye na dubban da shari'a ta karantar da mu wajen neman izini yayin da mutum zai shiga gida. Da haka insha Allah faɗakarwar tamu za ta kasance ne akan adabul isti'zan, da dubban neman izini. Da farko, adamu dukhuli qabla al-isti'zan, kenan ana so mutum kafin ka shiga gidan wani, ana so ka nemi izini kafin ka shiga gidan wani. In aka ce kuma wannan nan koma wane ne, ko da kanin babanka ne, ko babanka wani garanfarar ɗanka ne, wanka ne, yayanka ce, duk wanda zaka shiga gidan shi ana so ka nemi izini. Hatta gidan ku kai ma an zaka shiga, ana so ka nemi izini. Me dalili akai haka? Shine fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul Nur ayata 27. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kada ku shiga gidajen da ba gidajenku ba, hatta tasta'nisu, bima'ana hatta tasta'zinu, har sai kun nemi izini, wa tusallimu ala ahliha, kuma ku yi sallama ga ma'abuta wannan gidan. To wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana umarnin cewa kada mu shiga gidajen da ba gidajenmu ba, har sai mun nemi izini kuma mun yi sallama ga ma'abuta gidan. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai mana bayani, dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah ya sauko mu alqur'ani. Allah ya ce bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi. Allah ya sako manzon Allah alqur'ani ne domin ya ba mutane bayani. To yanzu wannan ayar da Allah ya ce in za a shiga gida a nemi izini a yi sallama, to sai aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Musa al-Ash'ari, wanda yana cikin sahihain, yana cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, Abu Musa al-Ash'ari yake cewa, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi, yana cewa, idza sta'adhana ahadukum thalathan, idan ɗayan ku ya nemi izini, yayin da ka zo wani gida ka nemi izini har sau uku, falam yu'zan lahu, ba a maka izinin shigowa ba, yace falyarji, to ya koma. A wata ruwaya kuma wadda tana cikin sunan Abi Dawud daga sahabi ar-Rabi'i yake cewa, haddasana rajulun min bani Amir, wani mutum, wani namiji daga cikin Banu Amir ya ba mu labari, annahu ista'adhana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nemi izini shigowa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi baitin, a lokacin manzo Allah yana gidansa, fa qala, shi wannan mutumin da yazo sai yace a aliju, yace in shigo, fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga wani yaron gidansa mai yin hidima, yace ukhruj ila hadha, yace ka fita ka je wajen wannan mutumin da yake cewa in shigo, fa allimuhu al-isti'zan, yace ka koya masa yadda ake neman izini, fa qul lahu, ka ce da shi, kun ka ce assalamu alaikum, aminci Allah tabbata a gare ku, a adkhul, in shigo, shi kuma da yazo kai tsaye ma bai yi sallama ba, kawai ta yi in shigo. To yi manzo Allah ce a je a koya mai ladabin yadda ake neman izini yayin da za a shigo gida, za ka fara cewa assalamu alaikum, kenan ka yi sallama, sai ka ce a adkhul, in shigo, fa sami'ahu ar-rajulu, lokacin da manzon Allah yake wadi ma wannan hadimin nasa ashe wannan mutumin yayi faqala kawai sai yace assalamu alaikum a adkhul kenan yaji lokacin da manzon Allah yake wadi ma wannan hadimin nasa aje a koya mai yayi to shine yace assalamu alaikum a adkhul fa azina lahu annabi sallallahu alaihi wasallama fa dakhala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa izinin shigowa kuma sai ya shigo to mun ga kenan yadda ake neman izinin a wannan ayat da Allah ya ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha to nan gashi na aikace manzo Allah na mana yadda ake in ka zo zaka shiga gida zaka ce assalamu alaikum a adkhul kenan zaka yi sallama ka ce assalamu alaikum a adkhul kenan assalamu alaikum in shigo kenan aka amsa ma kuma ba daga amsa ma bane zaka shigo ba in aka amsa ma to ya an ce kuma ka shigo din saboda in ka zo kai sallama ka ce assalamu alaikum adkhul aka ce wa alaikum salam haka har daga shiga ya an ce ma to shigo in aka an amsa ma sallama ba a ce baka shigo ka dan dakata aka ce ma ka shigo sai ka shigo to ɗan uwa kamar yadda muka sani yadda Allah ya umarni a cikin alqur'ani yace yayin da za a shiga gidaje a nemi izini to mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk umarnin da Allah shine farkon wanda yake fara dabbaka wannan umarni yake fara aikatawa kamar yadda aka tambaye Aisha yadda Allah tabbata gare ta an khuliqin nabi sallallahu alaihi wasallama waya ne ne halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace kana khuluquhul qur'an tace ai halayya da dabi'un manzo Allah shine alqur'an ma'ana duk inda kaga Allah ya umarni a qur'ani ya ce ai kaza to manzo Allah shine farkon wanda yake fara yin wannan abu kuma duk inda kaga Allah a qur'ani ya ce kada ai to manzo Allah shine farkon wanda yake nisanta wannan abu to zamu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aikace ya je gidan wani sahabin sa yadda ya bada wannan umarnin tunda wannan umarni ba daga gare shi bane daga Allah ne wama yadhiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzo Allah baya furci baya magana da sarrai duk abin da ya furta ya wadi to wahayi ne daga wajen Allah subhanahu wataala to ya tabbata a musnad imam Ahmad bin Hanbal daga sahabi Anas dan Malik Anas dan Malik yake bada labari yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ista'azana ala Sa'ad bin Ubada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan sahabi Sa'ad bin Ubada sai ya nemi izini faqala sai yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai sallama yace amincin Allah da rahmarsa ta fata gare ku faqala sa'ad sai sa'ad yace wa alayka assalamu wa rahmatullah khufiyat sai murya kasa kasa ma'ana he mai da ma manzo Allah amsa amma manzo Allah bai ji bai kasa kasa da murya walam yusmi'in nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ji ba amsa ba hatta sallama salasai da manzo Allah ya hasu uku waradda alayhi sa'adun salasa shi ma kuma sa'adi he da mai da mai amsa hasu uku amma walam yusmi'uhu manzo Allah bai ji ba amsa mai faraja annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma to kaga da mai manzo Allah ce neman izini su uku ne ko yayi sallama hasu uku ba amsa ba kau faraja he manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo shi he jiyo kenan wattaba'ahu sa'adun he sa'adi biyo bayan sa faqala ya rasulullahi bi abi anta wa ummi yace ya ma'aikin Allah mahaifiyata da mahaifina fansa ne gare ka yace ma sallamta taslimatan illa hiya bi uzni yace ai din sallama da kai naji yace wa laqad radadtu alayka kuma na amsa ma sai dai nayi ne kasa da murya walam usmi'uka yace ban yi ba yadda zaka ji ba yace ahabbtu an astaksira min salamika wa min albaraka yace abinda na nufata da na daga murya lokacin da kai sallama na so duk lokacin da zaka yi sallama ya zama to kai sallama da yawa domin in samu albarka tunda kaga manzo Allah ya zo yi sallama a gidanka ai kaga za a samu albarka yace to ya so manzo Allah ne yawa yayin sallama domin ya samu yawan albarka a gidansa shi yasa fi daga murya bai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ji to mu kuma nan mahalli shahid kaga manzo Allah da ya zo yayi sallama har so uku da ba amsa mai ba sai ya juya ya tafi to haka ake so kai ma in ka je yadda manzo Allah ya ce al-istizanu salasu kenan neman izinin su uku ne in ka nemi izini ba amsa ma ba to sai ka juya ka tafi to haka kuma sahabi Abu Musa al-Ash'ari shi ma ya tabbata shi ne rawaito hadisin da manzo Allah ya ce ana neman izini ne so uku in ka nemi izini a gidan mutane ba a baka ba dama ka shigo bai ce ka juya to shi ma tabbata gare shi ai mun san bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda suke dabbaka maganar manzo Allah irin sahabbansa sallallahu alaihi wasallama to shi ma wannan sahabi da ya rawaito neman izini so uku ake yi wata rana Abu Sa'id al-Khudri yake bada labari yace kuntu jalisan bil madina fi majlis al-ansar shi Abu Musa al-Asari yace na kasance wata rana ina zaune a wani majlisi na mutanen Madina fa atana abu musa fazi'an yace kawai ga abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais yazo mana a fargice kulna ma sha'anuka sai muka ce abu musa al-ash'ari lafiya me yasa me ka muka ganka a fargice mun ganka ba a cikin hayyacinka ba ka zo da a fargice kala yace inna umar arsala ilayya an adiyahu yace umar ya tura yana nema na yana son gani na fa ataitu babahu he nazo hako fa gidansa fa sallamtu salasan nayi sallama har su uku fa lam yarudda alayya amma bi mai domin da amsa ba faraja'tu yana juya kaga shi rawaito hadisi da manzo Allah ya ce ana neman izini sa uku da yazo gidan umar umar ne ya tura yana neman sa to amma da yazo gidan umar yayi sallama har su uku ba amsa ba yace kawai faraja'tu yana koma to can baya da Umar haje alamun kamar ana yin sallama yace aje aji ba ga wane ne har ya juya ta yi sai sa aka kirawo shi da ya dawo sai yace mama naka anta ace na ce me ya hana ka shigo na nemi in ka zo ka shigo kuma baka shigo ba fa qultu sai shi Abu Musa al-As'ari yace inni ataituka aini nazo fa sallamtu ala babika salasan ne ya sallama su uku fa lam yardu alayya yace ba mai da mu ba amsa ba faraja'tu he na juya yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kaga zai wani mai hadisin kaga su sahabbai duk abin da suka yi suna yi ne da hujja kene yanzu ya san Umar zai tambaye shi wannan abin da kai mai hujjar ka to tun kafin ma ya tambaya yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika manzon Allah tsira da aminci Allah suka bata a gare shi yace idasta'azana ahadukum salasan idan ɗayan ku ya nemi izini yayin da yaje gidan mutane ya nemi izini har sau uku falam yu'zan lahu ba a masa izinin shigowa ba falyarji ya koma faqala umar sai umar yace aqim alaikal bayyina wa illa auja'atuka yace to ai wannan magana da ka kawo ko dai ka kawo hujja ko kuma yace zan hukunta ka zama gulala faqala ubay bin ka'ab to kaga nan neman hujja ne zo shi yanzu ya wada hadisi umar bai san ba hadisin yace ka kawo hujja wanda shi ma ya ji wannan hadisin daga bakin manzo Allah to shine shi Abu Musa al-Ash'ari yazo yana neman ko abu wanda ya ji wannan hadisi daga bakin manzo Allah faqala ubay bin ka'ab ya ubay dan ka'ab yake cewa la yaqumu ma'ahu illa asgharu qawm yace to ai Abu Musa al-Ash'ari mu yanzu anan ma wannan majalisin da muke ciki ai babu wanda zai yi ya bada hujja wannan hadisin naka ya mafi karancin mu qala Abu Sa'id al-Khudri marwacin wannan hadisi yace qultu ana asgharu qawm yace a cikin su lokacin ni ne mafi karamta qala fa zahaba bi ya Abu Sa'id he ubay bin ka'ab yace tashi ka taida shi ma'ana ya tahi tare da Abu Musa al-Ash'ari dojin aje a faɗi ma Umar cewa wannan hadisin tabbas daga manzon Allah ne yace fa qumtu ma'ahu fa zahabtu ila Umar fa shahidtu yace muka tahi tare da shi wajen Umar ya bada shi da cewa wannan abu naji daga makin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga kenan da yanwa yayin da muka zo zamu shiga gida mun ji Allah ya ce duk gidan da ka zo ka shiga ka nemi izini kai sallama mun ga Allah ne umarni ko manzo Allah da baka wannan aikace haka sahabbansa to mu ana neman mu da haka dan haka kenan daga yau kan wanda ya kusura kai je shiga gidan mutane ba tare da kai sallama ba ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah in aka mai doma da amsa sai ka ce in shigo kanka ji kunya saboda yazo ne in yazo zai shiga gidan mutane ce shigo a ce har da kai ka ce to gashi na aya ne a cikin alqur'ani a cikin suratul nur ka rike suratul nur aya ta 27 Allah ya ce la tadkhulu buyutan gaira buyutukum hatta tasta'anisu kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kuma ku yi sallama ga mabuta gida to wani yana tambaya menene hikima da yasa aka sa a nemi izini to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al-istizanu min ajli al-basar an sanya neman izini ne yayin da zaka shiga gidan mutane saboda kai idan kai ga abin da bai dace gani ba saboda gida shine suturan mutum shine rufin asirin mutum a gidanka kana da yancin kai yadda kake so kai zama yadda kake so musamman ga iyaye mata zaka ga uwaye mata suna kawo jajeji yawa kaga mace tana cikin gida tana cikin aikace-aikace a yayin da bai dace wanda ba muharramin ta bai ganta ba kawai kaga mutum ya faɗo gida ya shigo to kaga kenan wannan ka saba ma fadin Allah da manzon sa da haka in zaka shiga gida kai sallama in kai sallama aka amsa ma gidan yanzu kaga masu gidan ko ba a kimtsa suke ba daga kai sallama za su amsa ma sai ka jira ka ce to in shigo sai ka dan dakata in suka kimtsa sai su ce to shigo to amma an ka shiga gidan mutane kwatsam to wannan zai sa mutane za su dinga samun daddar kuma zai haifar ma da rashin yarda saboda in kana da gaskiya saboda munafiki ko wanda yake mara gaskiya zai hado gidan mutane ba tare da sallama ba kai yanzu mutum kawai ganka kwatsam a gidan shi ba sallama ba neman izini kaga zai sa wani abu a ran shi wannan lahiya to amma in kai sallama ka nemi izini to an san kai wannan baka zo da wani sharri ba daga kenan uwa mu yi kokari mu tabbaka wannan fadi na Allah subhanahu wataala duk lokacin da zamu shiga gidaje mu sallama kuma mu nemi izini haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana idan mutun ya zo gida idan kai sallama misali sai aka ce wane ne kawai ka ce ni ne ba a so ka ce ana shi ma tabbata a cikin hadisi na Bukhari da Muslim daga sahabi Jabir dan Abdullah yake cewa ataitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bi dainin kana ala abi yace nazo dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen biya mini bashin da mahaifina muke bar mini mahaifin Jabir ya mutu ana bin shi bashi kuma yace to kai yanzu Jabir kage tunda kai ne dana wannan bashi da ake bi na kai kokarin biya mu to yazo dan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama domin a samu mai hanyar da zai biya wannan bashi da ake ba mahaifinsa me zai faru yace fa da qaqtul baba kai na kankwara kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala manza kai manzo Allah ce wane ne fa qultu ana kai na ce ni ne kaga bai wani wasu zai ce kai ana ni ne kamar mu yanzu ka zo ka kankwara gidan ka ce wane ne ka ce ni ne yace fa qultu ana ni ne fa qala sai manzo Allah ce ana ka annahu kariha yace kai ne kai waje nan daga in ka je gidan mutane ka kankwara ka ce wane ne ka ce ni ne mas'ulu ni ne Abdullahi ni ne Aliyu haka kara tambaya ma wani Aliyu na gidan kaza ko Aliyu wani kenan ba a so ka je gidan mutane in kai sallama aka ce wani ne karin da ni ne kuma ko da gidan ku ne yanzu wani gani yake gidan su ne kawai in yaje ce ni ne to kai an san kai bai ba sani ba tunda gida a kulle yake kuma kai ma ko da gidan ka ne gaje aka tambaya wane ne yake ce ni ne mai gidan kenan kawai sun ranka kace ko kai ne mai gidan ko ni ne wane mai gidan imana to amma an kace ni ne wane su yan gidan sun sani ba sani ba to kenan ba a so mutun yaje shiga gida aka tambaye shi wane ne kawai ce ni ne haka na gaba Allah ya kifal musta'adinu amamal babi biwajhihi ba a so wanda yaje neman izinin shiga gidan mutane ya tsaya kan kofa da fuskar shi kan setin kofa ka tsaya da fuskar ka ba a san wannan shi ma wannan ya tabbata cikin hadisi na Abu Dawud daga Abdullahi bin Busr qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance iza ata baba qaumin idan yaje kofar gidan wasu mutane lam yastaqbilil baba baya fuskantar kofar min tilqa'i wajhi da fuskar sa mana baya zuwa kan kofar ya gawo daidai fuskar sa akan wannan walakin min ruknihil ayman sai dai yana tsaya ne daga bangaren dama awil aisar ko kuma daga hagu wa yaqulu sai ce assalamu alaikum eh sallama ga mabuta gidan to shi wannan sahabi Abdullahi bin Busr yake cewa zalika anna dura lam yakun alaiha yawma izin suturun yace lokacin gidaje ba a sanya musu labule ba a sa musu kyaure kenan mutum kawo ko gidan shi fayam yake babu labule babu kofa to yanzu ka zo daidai kan kofar gidan kenan zaka ga ai abin da yake kana gidan ko shi yasa ka ce ka tsaya daga gehe to mu ma yanzu haka in gidan mutane ka tarro kofa a bude to kaga zo ka tsaya kan daidai kan saitin kofa tunda ana iya zuwa gidan mutum a bude ko kenan in ka zo kofar mutum a bude take fayam to ya ka tsaya daga gehen dama ko hagu ba zuwa zaka kai tsaye ba kawai huska ka tana kallon cikin gidan kana sallama to ai dama me yasa aka ce kai sallama da neman izini ba a so idan kai ga abin da bai dace bane a cikin gidan kenan ka tsaya daga gehen dama ko hagu sai ka ce assalamu alaikum aka in kai aka amsa ma aka ce ka shigo aka ce ka shigo ka shigo kuma mulke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya ringa leke yanzu in kuka lura an muka lura irin gidajen yanzu duk da akwai kyauri zaka ga akwai kyauran da kofofin da zaka ga ana samun rasar irin tsakani ko wani ɗattin lafuwa ne to yanzu wani in yaje gidan mutane ya sallama ya shigo zai ga yana leke yana hange yana lekuwa ya gani wai ko akwai wanda zai huto yazo ko me yake wakana to shi ma wani haramun ne manzo Allah ya hana to kai da aka ce ka nemi izini ai dan ba a so ka ga gidan mutane ne me yake wakana to amma ka je ka sallama gidan are ka ga wani dan tsakanin kowa da kowa ko tsakanin katanga da kowa sai ka ringa leka kana hange kana soron su wani ma har kasa zaka ga yana kwanta ya diba da kasa in ya ga babu inda zai leko kenan wannan babu kyau kenan in ka je gidan mutane kai sallama ka nemi izini an baka izini sai ka shigo haka kuma adamul ilhafil izin ba a so ka nace dole sai an bude ma an kaje gidan mutane kun ga Allah a cikin wannan ayoyin da muka ambata na cikin suratul nur Allah ya ce idan kaje gidan mutane wa in qila lakum ruji'u farji'u hu azka lakum idan kaje gidan mutane kai sallama ka nemi izini kace in shigo sai aka ce a'a kanka shigo ka koma to Allah ya ce idan aka ce ku koma farji'u ku koma hu azka lakum wannan shine mafi sarki gare ku wannan a cikin suratul nur ayat 28 ma'ana idan kaje gidan mutane ka nemi izini aka ce a'a kai hakuri ba yanzu ba to kaka bata rai saboda baka san ba dalilin da yasa aka ce ka koma baka san ba shi irin uzurin mai gidan da yace ka koma
dan haka in kaje ka kabata ne kaje gidan mutum kuma a kaddara koda da kaje gidan mutum kaje alama akwai mutane amma kai sallama ka nemi izini kaje shuru ba amsa ma ba to ko ka jiwa ka taika tunda da ana so amsa ma da za amsa ma da sai aka yi shuru saboda mutanen mu yanzu wani kana iya amsa mai sallaman ma amma in ka ce ka shigo din ko kake bude mai he bata re to wani yayi shuru ko kai kaje akwai mutsu mutane a ciki amma kai sallama ka nemi izini shuru ba amsa ma ba to dama an baka dama su uku ne kai so daya ka dan jira shuru ka sake so biyu ka dan jira kaje shuru kai so uku ka dan jira kaje shuru to sai ka huce ka taika saboda baka san ballar ruda da uzurin da yasa shi wannan bai amsa ma ba kuma kai ma kana iya samun kanka a irin wannan wa a irin wannan larura kai ma za a zo a ma sallama din sai kake amsawa saboda bi kana cikin wani uzuri ne da larura to shi yasa in za mu kama adalci yadda kai ma abu zai iya samun ka ka daga ma dan uwanka ka nemi an daga ma kafa ko a ma uzuri to kai ma haka in kaje gidan wani kaje bai amsa ma ba ko bai ma ba izinin ba ka mai hanzari da uzuri saboda baka san ma larura da ta hana shi wannan ba haka al-istizanu alal maharimi haka a cikin gida yayin da zaka shiga ɗakin mahaifiyarka ko ɗakin yayarka ko zaki shiga ɗakin mahaifiyarki ko mahaifinka ko wanki ko kaniki to ana so a nemi izini hadisi ya tabbata daga Safwan daga Atha bin Yasar shi wannan sahabi Atha dan Yasar yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'alahu rajulun wani mutum ya tambaye shi fa qala ya rasulullahi yace ya makin Allah astazinu ala ummi yace yanzu zan shiga ɗakin mahaifiyata ina nemi izini fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'am manzo Allah yace i he ka nemi izini faqala ar-rajulu inni ma'aha fil bayti yace ma'aikin Allah wa tare muke a gida gida dai muke da mafiyata kuma ina nemi izinin ta faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ista'zin alayya yace ka nemi izinin ta ko da gida dai kuke in zaka shiga tarakata ko dakin da ka nemi izinin ta faqala ar-rajulu sai wani mutum yace inni khadimuha yace to ni kuma yaranta ne ma'ana mai mata hidima ne da aikatau ni ma ina nemi izini faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to tunda sun matsa suna tambaya shi wanda ya ce mahaifiyar shi ce shi wanda ya ce mai mata hidima ne sun ce yanzu gida ɗaya muke shi wannan ɗanta ne shi kuma wannan mai mata hidima ne eh manzo Allah ya ce musu to zai wadi musu illa dalili sababi manhud yasa aka ce koda zaka shiga ɗakin mahaifiyarka sai ka nemi izini eh manzo Allah ya ce atuhibbu an taraha uryanatan yace shin kana so ne ka ganta a tsirara kala la yace a'a yace to fasta'zin alayya ka nemi izinin ta saboda in kana yawan shiga wajen ta baka neman izini zaka iya shiga lokacin da bi tana sauya kaya ko ta kwabe kaya to zaka so ka ga mahaifiyarka a tsira yace a yace to ka nemi izini saboda in ka ce ko da yaushe zaka ringa fada ɗakin mahaifiyarka ko ɗakin mahaifinka to zaka iya zuwa ka same shi a halin tsireci to aka sai yasa aka ce ka nemi izini to haka kai ma ko da ɗakin yayin ka ce zaka shiga ka nemi izini kanka ce a yayin ka ce uwar ku dai uban ku daya ya me yasa an zan shiga ɗakin ta hikimar saboda kanka je ka tarra ta a halin da bai kamata ba shi yasa aka ce mutum ya nemi izini wannan ya zo a cikin motsa ta Imam Malik dan haka kuma na gaba hatta yara uwaye su koya musu kenan tunda yanzu in babba ne yanzu aka wadi mai wannan kai yanzu kaga da girmanka da hankalinka in zaka shiga tarakan mahaifiyarka ko babanka ko yayarka to ka nemi izini tabu da dama Allah ya bada umarnin cewa a nemi izini to su kuma yara kanana to su ma Allah ya bada umarnin ya ce idan yara wanda suke wanda basu balaga ba kananan yara da ma ma'aikata da bayu mu yanzu babu bayu amma irin masu hidima a gida da za a dauke su ma'aikata da masu aiki to a ce musu in za ku shiga daki kenan ku nemi izini shi ma wannan Allah ya bada umarni a cikin suratul nur aya ta 58 kenan da haka uwaye su koya ma ƴaƴan su neman izini in za ku shigo daki ku yi sallama ku nemi izini kenan wannan haƙi ne akan uwaye yara kanana kenan kasko saboda su yara kodoshi suna iya haduma cikin daki da sahi ne da rana ne da daddare ne da asuba ne ko da wani lokaci idan ka ce duk lokacin da za ku shigo a zaunar da su in za ku shigo ɗakin mahaifiyarku ku yi sallama ku ce mamma in shigo in ta ce ki shigo sai ki shigo in ta ce ka shigo sai ka shigo haka baba shi ma in shigo in baba ya ce ka shigo ka shigo to amma duka irin waɗannan duka ba a yi kuma kaga duka Allah ne umarni kuma dan a samu mu'amala da zamantakewa mai kyau dan haka kenan sai mu kokarin kiyaye wannan fatan Allah subhanahu wataala ya sa abin da muka faɗa daidai bi tare da lada kuskure tuntuɓe harshe kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.